Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Yin azumi ibada ne, sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin azumi yana da matukar muhimmanci wajen inganta lafiyar jikin dan adam. Kadan daga cikin muhimmancin azumi ga lafiyar mutum sun hada da rage yawan sukari da ke cikin jikin dan adam da kuma kona kitsen da ke cikin jiki. Haka kuma yin azumi na taimakawa wajen rage kiba da kuma inganta lafiyar zuciya. Haka kuma yin azumi na taimakawa wajen inganta garkuwar jiki, wanda hakan yake taimakawa wajen kare aukuwar cuta ko kuma amma cutar ta auku ba za ta yi tasiri a jikin mutum ba, kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan makon kuma na biyu a watan Ramadan zai yi magana akan yadda mutane za su kula da kansu, duba da cewa ana gudanar da azumin ne a yanayi na zafi, da kuma yadda waɗanda ba su da cikakken lafiya ko kuma masu fama da cututtukan da ke da buƙatar shan magani kullum za su kula da kansu domin gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani kan yadda ya kamata mutane su kula da kansu a wannan lokaci na azumi ga kuma yanayi na zafi. Likita gare ka.
Manyan kulawan dai su ne guda biyu. Na farko dai yana da kyau mutum ya kasance ya yi sahur a lokacin da ya kamata a ce an yi sahur. Wannan kuma ya hada da cin abincin da mutum ya saba ci, musamman wanda akwai carbohydrate a ciki, saboda carbohydrate food that are rich in carbohydrate irin su shinkafa tare da other food that suke da starch sosai a cikinsu, tare da irin su fruits haka, tare da yawan shan ruwa sosai, suna taimakawa gurin samun energy isheshe. Saboda wannan energy, kamar yadda na faɗa a baya, ana samun shi ne saboda sugar da yake jikin na Adam. Sai dai amma da zarar kuma sugar ya fara yin yawa, wanda ba a buƙata mutum ya zauna ya ta shan sugar, ya sa shi a gaba, to akan samu dehydration, wato sai kuma ruwan jikin mutum ya fara ƙonewa saboda wannan sugar ya zo yana so ya sa shi ya fita. So yana da kyau mutum ya daidaita yawan sugar da zai sha tare da yawan ruwan da zai sha. Zuwa ko wanda zaga su kuma sun ce in suka yi sahur yana ba wahala, to wannan indai har ka saba ba ka yin sahur, ka fi so kai ka tashi ka sha ruwa, to shi ma fallal alhamd, zaka iya abin da zai fi maka sauki. Sai dai kawai yana da kyau yayin da aka sha ruwa kuma mutum ya kasance ya dan sha ruwa da abubuwan da suke da kayan fruit. Yana da matukan kyau a cikin dan Adam, yana ƙara vitamins din jikin mutum, yana ƙara ruwan jikin mutum, musamman irin su kankana, su lemu, ayaba, duk abubuwan da dai ba rasa na yau da kullum, so su ma suna da matukan kyau. Kuma mutum ya sha su, ya amfani da su, insha Allah ta'ala duk abin da ya losing the energy da ruwan jikin shi lokacin da ke azumi, to za su taimaka gurin replacing din shi. Da kuma inda ake samun zafi, ko kuma mutumin da ya kasance irin sana'ar shi dole sai ya fita yayin shi a cikin rana, to gaskiya yana da kyau ya kiyaye ranan nan by all means, sai dai in ta kama dole. In dai har ta kama dole, mutum kamar labourer ne a ce yana aiki na a ce siminti, ko kuma a ce wanda suke gina gida, ko wanda yake aiki a gurin traffic alal misali, to irin wa'annan gaskiya the only option da muke ba su shine yayin da suke aiki na kama a ce awa 1 zuwa awa 2, to yana da kyau su huta na kwatankwacin aikin da suke yi. So kenan mutum ya awa 1 yana aiki, yana da kyau ya awa 1 yana hutawa. Na biyu kuma, dan ayi preventing heat stroke. Wannan heat stroke din da aka same shi ne yayin da aka samu tsananin zafi ko kuma tsananin rashin iska, rashin ruwa a jikin dan Adam, ga kuma rana yana bukan shi, to sai ga mutum ya sake jiki ya fadi, wanda indai ba an hanzari an kai mutum asibiti ba, ko kuma mutum ya samu ya kare azumin shi a take da ruwa, to akan iya rasa mutum ma gabaki daya. So yana da suka irin wannan sana'an, yayin da suka dan yi aiki kuma su koma gurin inuwa, in akwai ruwa kusa, suna watsawa a jikin su, suna samun iska. Wannan sa ruwan da za su nayi a jikin su, wato kamar a ce ruwan pompo kenan alal misali, to sai mutukan ragewa. Su saka wanda suke da hali ma, za ka sun dan samu kaman bawo sosai, sun shiga ciki, sun dan kwanta a ciki, to wannan dan ruwan da za su zauna a cikin yana rage musu jin wannan radadi na zafin. So kenan a takeicen taketawa, zama a inuwa, ko kuma mutum yana da hali gurin AC, yana cikin manyan hanyoyin da suke taimakawa matuka gurin rage radadin azumi, musamman lokacin da ake da tsananin zafi.
To likita, ta yaya masu fama da cututtukan da ke da buƙatar shan magani kullum, kamar masu fama da ciwon siga, hawan jini, su kula da kansu da ma yadda za su sha maganin su?
To yanda za su fi kulawa da su dai babban shine is dependent on severity din condition nsu. Wannan kuma dole sai mutum ya je asibiti. Ga wanda ya kasance ciwon sugan su yana daidaita saboda in sun sha magani ba laifi in su kai azumi. Ga wanda alal misali kuma suna da hawan jinin da suna warin controlling din shi, to alhamdulillah faduwa so daidai da sama, saboda azumi yana taimakawa sosai matuka gurin saukar da hawan jini, because of bayanin da nayi a baya wanda yake takarwa gurin su dehydration and etc haka. So lokacin shan maganin wanda yake da ciwon suga ne kamata a fi tunawa gaskiya based on bincike ya dan fi so ya dan fi kyau a sha maganin shi wannan anti diabetes din kenta bayan an sha ruwa wato yayin da mutum ya kammala shan ruwa kafin a je sallan asham ko kuma idan da sallan asham ba laifi sai a sha wannan maganin hawan jinin ba wai bayan an yi sahur ba din za a yi sallan asuba sai a sha maganin yana da kyau a sha shi ne bayan an sha ruwa saboda lokacin mutum ya ci abinci sosai suga mutum ya dan hau ya dan samu karfi to sai ya sha magani to shi kuma magani lokacin zai dan fara rage wannan sugan yana daidaita shi haka ma kuma in ya zo yayin sahur to dan sugan da ya dan saukan to abincin da zai ci zai dan ƙara dan daidaitawa so sai dai kawai yana da kyau both situation na hawan jini da ciwon suga amma musamman wannan guda biyun mutane suna yawan shan ruwa amma sai dai kamar yadda na faɗa based on severity din condition din mutum ne da yanda ya kasance kuma blood pressure dinka ko kuma blood pressure dinki ba wai wanda yake hawa bane cancan sosai yana yawan yin kasa ne ma ko kuma ya tsaya irin 110-115 na saman na kasan kuma 60 ko 65 gashi kuma kana kan amlodipine da lisinopril 10 mg alal misali to yana da kyau ka tattauna da likitanka don su ga za su rige shi zuwa 55 mg saboda naturally dan adam blood pressure shi yana raguwa yayin da yake azumi so kun ga kenan yayin da baka azumi 10 mg yana sa 10 mg na amlodipine alal misali lisinopril abin yasa ne example da su saboda su ne commonest antihypertensive sun da aka fi amfani da su a nan Najeriya so indai 10 mg suna iya daidaita sugan jikin dan adam alal misali lokacin da baya azumi so kun ga kenan ba yanda za a ce wannan 10 mg din za a ci gaba da amfani da su lokacin da yake azumi a gashe mutum zai iya samu low blood pressure sai kaga jijiri sai kaji kasala lokaci daya kaji weakness of the body wannan ma Allah ya sauke yakan iya sake jiki ya fadi sai an je an duba sai aga BP shi yayi kasa sosai wannan sai an zo ana ta sa su drip sai da dan Allah subhanahu wataala a iya shawa kan wannan matsala so da Allah sai a kiyaye irin yanayin shan maganin ba wai an ce kar a sha ba a'a a sha sai dai kawai a je a samu likita ya ƙara gwada blood pressure din ga wanda suke da low blood pressure wanda suke da high blood pressure amma kuma wanda baya hawa sosai
wace shawara zaka ba ma masu musamman fama da gyambon ciki wato ulcer ta yadda za su gudanar da azumin su ba tare da sun fuskanci wata matsala ba
to da farko dai shi ulcer shi darasi ne wanda shi ma yake da matukan fadi and kuma is depending on ina ne mutum yake da ulcer din nan akwai esophageal ulcer muna da gastric ulcer muna da duodenal ulcer wanda kowanne yana cin gashin kanshi wanda kuma duk suna nufin wani ciwo ne wanda yake cikin dan adam walalla ta fannin inda abinci yake wucewa makogoro kenan ko kuma esophagus ko inda abinci yake zama wato shi kanshi gastric area kenan ko kuma inda abinci yake wucewa in zai wuce hanji wato duodenum kenan so duka wayannan fannuka guda 1 2 3 yayin da ya kasance ba a ci abinci ba ko kuma aka ci abincin da bai cancanta ba irin wanda yake da maiƙo sosai ko kuma wanda yake da yaji sosai ko wanda yake da gas ko wayansu wanda yake da wake kuma ba a ci abincin ba da kyau alal misali ko wanda yake da tsami so dukan su za su yi triggering wannan ulcer din so gaskiya is depending on severity irin na ulcer din mutum akwai wanda da zaran ya kasance ya wuce awa 3 bai ci abinci ba ko bata ci abinci ba to shikenan ciwon ciki ya kulla musu kuma sun ga da sun san ulcer din ne so irin wayannan ka lokacin za su yi azumi na awa 13 zuwa awa 14 gaskiya it may not be advisable yana da kyau kafin su dauki wannan azumin su je asibiti a ƙara ganin severity din ulcer din su in wanda alal misali za su sha magani ne in suka sha magani kuma zai warke to yana da kyau wannan kuma tun kafin a fara azumin su sha maganin nasu daga nan kuma insha Allah ta'ala abin zai iya zuwa musu da sauki amma in wanda kuma za a iya musu aiki ne alal misali to akan yi aiki sosai wanda da yawa mutane kuma suna gujewa wannan aikin so in dai kuma ba a je asibiti ba za a gane ulcer naka ko kuma naki na aiki bane ko kuma ba na aiki bane da zaran an gane na aiki ne to da Allah ka sallame ka hakura a samu a maka aiki amma a ce alal misali despite an maka aikin ko kuma an miki aikin na shi kokarin gyara wannan ulcer din musamman in ya muni ko kuma ya tsanani sosai still kuma kana experience wannan to gaskiya wannan azumi zaka iya samu malami ya maka bayani dan ya dakatar maka da shi saboda ba wanda dole mutum zai iya bane dan ana iya bukatar mutum ya ci abinci kowane bayan awa 3 ko da abincin ma dan kadan ne kuma akwai irin abincin da ake bukata ya ci dan da kar ya daga masa wannan ciwon ulcer din da sai kuma uwa uba irin ruwan da mutum yake bukata ya ci gaba da sha saboda wannan har yake yin jini wato ana kiran shi perforation kenan aka samu penetration duk wannan abubuwa ne wanda da emergency sai ga gurin ya bule kenan tsaban ciwon da ya ma mutum so kuma kar a bambance kuma yana da kyau ana bambance ulcer tare da other conditions akwai wanda ba ulcer yake da shi ba kawai dan ya dan ji yunwa ya dan ji murdan ciki sai ya ce yana da ulcer sai ya kama ya kare azumi shi to in dai kana da irin wannan halin to baya da kyau wanda mutum ya riga da ya je asibiti in an tabbatar da condition din ne via upper GI endoscopy aka ce kuma gashi is severe enough inda mutum zai iya hakura da azumi sai hakura da shi amma mutun yaje yaudar kanshi yaje yana shan ruwa saboda yana tunanin yana da ulcer kuma ba ulcer bane to wannan kuma zai gamu da Allah
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abinda zamu ya dauka kenan a cikin shirin da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya
sai da ke kace duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuma